بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بديا قال الله سبحانه وتعالى ليساك هدمو ومن سافيا سافير الله دي بيرنكو haka ne, biyar ga watan Dhulqa'da a shekara ta 1435 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ita ce 31 ga watan 8 a shekara ta 2014 a lissafi miladiyya. A ci gaba da karatunmu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum. Za mu tashi yau a guntun abin da ya rage na As-Saraya bayan yakin Khaybar, haka ne ko? Inda yace baqiyatu As-Saraya wal ghazawati fi as-sanati as-sabi'a, a shekara ta 7 din dai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da yakin Khaybar da kuma abubuwan da suka biyo bayan sa, kamar da duka muka ji har zuwa makon da ya gabata. Akwai wasu yaƙe-yaƙen kuma da aka yi, da kuma aike-aiken tawaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada da su domin ƙara kwantar da hankali, domin musulunci ya samu damar yaduwa a cikin Aljaziratul Arabiyya. To na farko shine abin da ake cewa ghazwatu dhatir riqa', غزوه ذات الرقاع. انا كيران wannan yaki ذات الرقاع. الرقاع shine wato tsummo kara da suka yi amfani da su a wancan lokaci, suka daddaure kafafun su saboda zafin rana da kafar su ta rika tsatsagewa ana tafiya. To wannan abin da ya auku shi yasa aka samu yakin ذات الرقاع. Kamar da zamu zo mu ji malami yake cewa walamma faragha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min kasri janahaini qawiyyaini min ajnihati al-ahzabi ath-thalatha, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare kariye da kuma wato ruguza fikafikai guda biyu masu karfi daga cikin fikafikai uku wanda suka tattara suka hada wato al-ahzab. In ba ku manta ba yakin Ahzab da muka karanta a baya, abinda ake nufi da Ahzab din rundunoni guda nawa ne? Uku. Da rundunar mushrikan Makka, da rundunar Yahudawa a Madina Khaybar, da kuma rundunar Arab Larabawan ƙauye. To yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ruguza ƙarfin waɗannan ɓangarori guda biyu, mutanen Makka an gama da su, Makka ta dawo ƙarƙashin musulunci. To ga runduna ta uku ko gefe na uku, fuffuke na uku mai hatsari shine Yahudawa, saboda dukiyarsu da makircinsu da iya tsare-tsaren da za su hada da sauran kafirai ko da za su koma gefe. Kun ga su ba a yi wani yaki mai karfi da su ba, amma sai dai su zuga wasu su zo su yi. To wannan kun ga saura waɗanne ya rage, sauran Larabawan ƙauye su ne al-Arab. To shine abin da ke nufi tafarraga tamaman. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ya ware ya kadaita kawai lililtifati ila aljanahi thalith, dan ya karkata dan ya waiwayi wannan fuffuke na uku da ya rage, ma'ana karfi na uku shine ai ila al-arab, wato zuwa ga Larabawan ƙauye. Al-qusa, masu kaushin zuciya sune al-qusa. Ad-daribina fi fayafi najdin, waɗanda suke zaune a filayen ko saharar Najd. Fayafi ana nufin sahara, filin sahara. Mun san su Larabawan ƙauye ba kamar mutanen Makka a cikin birni suke a wuri guda, mutanen Yahudawa kuma a Khaybar a gidaje suke ginannu da suka kewaye da kuma dogayen abin nan husun, gine-gine waɗanda suka baiwa kansu tsaro. Su ko waɗannan a filin Allah suke Larabawan ƙauye, a Deza take wannan kamar yadda muka ga Fulani suke zaune, haka suke su ma. Wani mutum ya samu wannan fili da shi da dabbobinsa da 'ya'yansa da matansa, 'yar ƙabila kaɗan nan can ma haka, can ma haka. to shine sai yake cewa walladina ma zalu yaqumuna bi'amalin nahbi, wadanda har yanzu ba su gushe ba suna ayyukan kwace fashi da makami wasalbi da kwace. In an ce nahb shine abin nan kamar lutin aje ko a buge mutane a kwakwashe kayan su shiga shaguna da gidajen su, asalbi shine a kwace mutun kaya shi ma baina awinatin wa ukhra daga lokaci zuwa lokaci. Sai ce walamma kana haula'il badu la tajma'uhum baldatun aw madinatun, tunda waɗannan mutane su larabawan ƙauye ba a gari suke ba, ba a birni suke ba, walam yakunu yaqnituna alhusuna walqila, kuma ba a zaune suke a gidajen masu katanga ko ganuwa da kuma gidajen da suke kan dutse da suke wahalar akai aje kansu ba kaman fadoji manya manya. Kanati su'ubatu fi fardhi sayqarati alaihim, sai zama akwai wahala wajen dora karfi akan su, wato rinjaye akan su yan zai wahala. Kun ga waɗancan da suke tare a wuri guda daga an kewaye su an gama da su, amma waɗannan suna da wahala riga ce wannan da tasu san wannan da tasu san wannan, sai ka samu wajen 20 a lokaci guda kuma tsakanin su kilometer da yawa, kaga wannan ka zagaye su kai saitara akan su ka samu iko akan su yana da wahala. Wa ikhmadi nari sharrihim, da kuma kashe wutar sharrin su tamaman a ce ta mutu gaba daya, to wannan su'ubar wannan wahalar tazdadu tana yawa bi kathirin amma kanat, fiye da yadda ta kasance bin nisbati ila ahli makkah wa khaybar, fiye da yadda ta zama a wajen yakin mutanen makka da kuma mutanen khaybar. Kun da fahimci abin da ke nufi anan insha Allah. Walidhalika, dan haka lam takun tujdi fihim illa hamalati ta'dib wal irhab, dan haka sai zama ba abinda zai amfani cikin su shine lam tujdi, yau ba wato lam takun tujdi fihim, babu abinda zai amfani fihim dangane da su illa hamalati ta'dib, sai kawai campaign din da za a kai musu hari shine hamalat, abinda za a je a kai harin da za a kai na ta'dibi na ladabtarwa wal irhabi da tsoratarwa da firgita su. Wa qama al muslimuna bi mithli hadhihi al hamalat, dan haka musulmi suka tashi suka aikata wannan irin wato campaign da kai hari marratan ba'da ukhra, wani lokaci bayan wani lokaci, yau akai bayan wani lokaci kuma a sake kaiwa. Wali fardhi shaukati, to saboda dai a dora karfi sosai, shauka ana nufin quwwa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wato karfin sa akan waɗannan mutane, au nan yana kawo wannan au ne domin sabanin da aka samu na sababin wannan yaki. Ya fara yakin da maganar sababin sa, yace na farko ko dai sababin sa shine fardhu shauka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora karfin sa ya tabbatar da rinjayen sa akan waɗannan mutane, au ko kuma listima'il badwi, saboda haduwar da su larabawan kauyen suka yi, labari yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan albadu mutanen kauye alladhina kanu yatahashshadun, waɗanda dama sukan yi dandazo su hadu wuri guda shine dandazo, lil igharati, domin su kawo hari ala atrafil madinati, a gefe gefe na madina. To yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan labari cewa ga waɗancan mutane sun taru domin su kawo hari, in ko kaji an ce ana halin yaki ga abokin gabanka ya taru kuma yana shirin zai kawo hari, me ya kamata kai? Ai ba zancen zama. To wannan shine wa wani kaulin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan yaki ne domin ya tabbatar da karfin sa akan su don ya hana su sake tasowa da wani yunkuri da za su kawo hari ga musulmi, wanda kowanne dai kuma sababi ne na yin jihadi. Allah ya sa muna fahimta. To saboda wannan imma hadha dalil wa imma dhak, qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bi hamlatin ta'dibiyatin, ya zabura domin wato kai hari, harin da yake na ladabtarwa, urifat, wanda aka san shi da sunan bi ghazwati dhatir riqa, wato yakin dhatir riqa'i, kamar da amma ta mana sababin kuma. Wa ammatu ahli al maghazi, mafi yawan malaman bayanin yaƙe yaƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sira, yadhkuruna hadhihi al-ghazwa fi sanati ar-rabi'a, in kaje ka bi rubuce rubucen malaman sira su yake nufi da dama ahli al-maghazi, inda ba ku manta ba ilmin sira kafin a fara kiransa sira, sunan da ake kiransa shine al-maghazi, saboda sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fara dawwana ta a cikin matsayin littafi ba ko a cikin littafai aka fara tsatsarawa, sai wato wajen bayanin yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan aka ga buƙatar ai gaba ɗaya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗauko ta a matsayin wato dirasa ta musamman. Mun ga yanzu koda a fagen ilimi a bangarorin karatu a wurare da yawa ko jami'o'in duniya akan ware sira bangare ne na musamman da ake karatunsa, kamar yadda tarihin musulunci shi ma bangare ne. Wani lokaci akan hada sira din karkashin tarihi sai a ce abin nan Department of History ko Islamic History, kamar da ake cewa a wasu jami'o'in Qismut Tarikh al-Islami, to a karkashin sa sira ita ma daban ake karatunta. Wani wurin degree kawai ake akan sira, wani wurin kuma mutum ya hada tarihin gaba daya na musulunci karkashin sa kuma hadda sira din ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda raba su din abu ne mai ba wai mai wahala ba, amma indai an zurfafa karatu sosai yana rabuwa. To rubuce-rubucen farko da aka yi akan harkar sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, littafan farko sunan su Kutubul Maqazi. Yawwa, to muje yace mafi yawan malaman sira yadhkuruna hadhihi al-ghazwa fi sanati ar-rabi'a, suna ambaton cewa wannan yaki an yi shi ne a shekara ta 4. Nan kun ga akwai bukata a yi tambaya a shekara ta nawa muke yanzu in mun biyo silsilar tsarin abin da muke karantawa? Shekara ta 7, domin an gama yakin Khaibar. Dama a farkon shekara ta 7 aka yi yakin Khaibar. To amma kun ga yace wasu masu mafi yawa ma yace mafi yawa waɗanda suka rubuta sira sun sa wannan yakin na zatin riqa'i a shekara ta 4 suka ce aka yi shi. Sai shi walakin, amma in muka duba harka ta naqdi, naqdin mata ne, yace walakin huduru abi Musa al-Ash'ari, amma halattar abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu wa abi Hurairata da abu Huraira Abdurrahman bin Sakhri, wannan mutum biyu radiyallahu anhuma fi hadhihi al-ghazwa, kasancewar sun halacci wannan yaki, bal sun ruwaito mana ma riwayar da zaka ji suna cewa mun yi kaza, mun hadu da kaza. To su kuma waɗannan wannan mutum biyu mun san me yaushe suka zo ma asalin gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a shekara ta nawa ne su biyun nan? Shekara ɗaya suka zo, a wannan shekara ta 7 din, a shekara ta 7 suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira ya musulunta a garin su, ya kuma taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, ba a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya musulunta ba, ya musulunta tun a garin su, sai hijira ya dawo gun manzo sallallahu alaihi wasallam, to bai zo ba sai a shekara ta 7. Don haka zaman sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 7 ne, zuwa rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 10, kun ga shekara 3 kenan. Abu Musa al-Ash'ari ya dade da musulunta shi kuma a Yaman, tunda shi mutumin Yaman ne, Yaman dai kun san Yaman. To Abu Musa al-Ash'ari shi mutumin can ne, ya musulunta shi ma sai a shekara ta 7 din nan suka zo tare da su Ja'far ibn Abi Talib, lokacin da su kuma suka baro Habasha suka dawo Madina da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tare suka go in ba ku manta ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar da muka karanta a ta Khaibar da su a ciki. Haka ne ko? To kaga idan haka ne kuma haka din ne, to ba zai yiwu ba kenan a ce wannan yakin a shekara ta 4 aka yi, inda shekara ta 4 ba ba sa nan waɗannan mutum biyu. To wannan ina daga cikin hanyoyi da malamai sukan bi su bididdigin hadisi su ce a wannan hadisin dole akwai kuskure a yadda aka ruwaito, ko wani daga cikin marwayatan ya manta wani abu. Mun gane wannan shine wannan ana sa shi a babun naqdin matani. Mun san malaman hadisi suna naqdin su gefe biyu, akwai naqdin isnadi, abin mazajen hadisin wanda suka ruwaito silsilar wato waɗanda suka ruwaito, wanda yace an wane ko haddathana wane, sai a bi diddigin su a gano cewa sun cancanci a yi riwaya a gunsu saboda adalci, saboda ƙarfin hadda da sauransu. To gefe na biyu kuma sai a duba shi abin da aka ruwaito din, wanda shi ake cewa matani, sai a duba to ai gashi an ce kaza a riwayan nan, an ce shekara ta 4 aka yi wannan yaki, to ai gashi mun ga Abu Musa al-Ash'ari, ga kuma Abu Huraira, su kuma tabbas basu zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, babu wani tantama a wannan abun, basu zo ba sai a shekara ta 7. To lalle ya zama wannan yaki an yi shi ne a shekara ta 7 ba a shekara ta 4 ba. Mun fahimci abun? To shine abin da yake nufi. Wa alaikum assalam. Na wa cikin karshen shekara ta 6 yau, sannan kuma suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ko Abu Musa al-Ash'ari sabaka dalika bi mudda ya ma riga haka. To sai ke cewa wannan abun hudurin waɗannan mutane guda biyu ya dullu ala wuqu'iha ba'da Khaibar, ya nuna mana cewa wannan yaki ya uku ne bayan yakin Khaibar. Sai ce wal aghlabu, magana mafi rinjaye annaha shine wannan yaki waqa'at fi shahri rabi'in al-awwal wannan yakin ya uku ne a watan rabi'in al-awwal a sanata 70 a shekara ta 7 sai ce wa mulakhasu ma zakarahu ahlus siyari adunkule abinda malaman sira suka ambata haula hadhihi al-ghazwa dangane da wannan yaki gashi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sami'a bi ijtima'i bani anmar yaji labarin taruwar kabilar banu anmar au bani sa'labata ko banu sa'laba wa bani muharib da banu muharib min ghatafan daga gefen ghatafan wato ai daga gefen kabilar ghatafan ghatafan shi ba sunan kabilar ce to waɗannan babbar mun san kabilar larabawa suna kakkasa su akwai fakhir akwai wane ne wajen kashi nawa wanda suka karanta adabi a cikin kudu sun sani ko to wannan akwai karamar kabila cikin babbar kabila haka to wannan anmar da bani sa'laba da muharib dukan su daga babbar kabilar ghatafan shi yake nufi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin su fa asra bil khuruj ilaihim shine gaggawar fita zuwa gare su fi 400 cikin wato ma'ana tare da mutum 400 au 700 ko kuma mutum 700 min ashabihi daga sahabbansa radiyallahu anhu wasta'mala ala almadinati abadhar ya dora abu dharrin alghifari ya zama shine shugaba mai kula da madina au usman ibn affan ko kuma usman ibn affan gurgudar riwayoyi da suka zo radiyallahu anhuma wasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kun ga wannan ta zama ghazwa tunda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi shine sara fatawaghala yayi zurfi sosai ya shiga can ciki fi biladihim cikin wato garin su hatta wasala ila mawdi'in har yake wani wuri yuqalu lahu nakhl ana kiran wurin nakhl nakhl saboda yawan dabinai inda dama area najdu area ce mai dabinai sosai su ma suna da dabinai idan in ka je ko har zuwa yanzu har trade fair ake yi na dabino a garin abin nan su unaiza manyan manyan garuruwan alqasim kuma dabinan su suna da wani nau'i suna cewa ba inda ake samun irin wannan nau'in sunansa ma sukkari saboda tsabar zakin sa yafi sauran dabinai ba a samun sa sai irin wannan area mun san kuma dabino dai me shi da matsayin sa a wurin larabawa to wannan area annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da waɗannan adadi wasta'mala al'amun wuce ne ko wasara fatawaghala fi biladihim hatta wasala ila mawdi'in yuqalu lahu nakhl yawa ala bu'di yawmayn min almadina tafiyar kwana biyu ce daga madina tafiyar kwana biyu walaqiya jam'an min ghatafan ya hadu da tari mai yawa na kabilan ghatafan din fataqarabu suka kusanci juna wa akhafa ba'dhum ba'dhan sashen su suka tsorata sashe ma'ana sashe daya ana nufin gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma su waɗancan kabilan ghatafan larabawan kauye wanda basu musulunta ba kowanne bangare yana tsoratar da bangare saboda yawan su su ma waɗancan din walam yakum bainahum qital amma ba ayyaki ba illa annahu sai dai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla bihim yawma idhin salatal khawfi a wannan tafiyan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar da ake ce ma sallar tsoro wato sallar da annabi sallallahu alaihi wasallama yi da sahabbai da Allah madauke ba mu labari wa idza kunta fihim fa qamta lahum salata faltakum ta'ifatun minhum hu ma'aka to wannan aya a cikin suratu an-nisa a lokacin ne aka yi magana ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar tsoro sallar tsoro ya ake yin ta yawa ana kasa sojoji kashi biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallar raka'a ɗaya da wasu ko na'am tunda sallar kasaro ce raka'a biyu in azhar za'ai sai raka'a ɗaya da wasu lokacin da suke zaune kuma sai waɗancan sai su dawo sai waɗannan su matsa baya sai su kuma ayi waccan ta biyu da su sai waɗannan nan da aka yi raka'a farko da su su cika da kansu a lokacin da ake yi da na farko waɗancan suna tsaye da makaman su to lokacin da aka yi ɗaya dan su ma su samu sai waɗannan su matso sai waɗannan su kuma su tashi su rike makami sai su rama sallar su cika raka'a ɗaya da kansu su kuma waɗannan ayi cikon ɗaya da su a ƙarasa ayi sallama wannan dai a tsarin fiqihu in ka karanta da yadda malami suka bayyana yadda ake yin ta to a ranan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin wannan sallah tare da sahabbai yace wa fi riwayatil bukhari a riwayar bukhari wa uqimatis salah, yazo lafazin shine anta da sallah, fa salla bi ta'ifatin raka'ataini, yayi sallah raka'a biyu tare da wani bangare, thumma ta'akharu, sannan sai suka koma baya, wa salla bi ta'ifatil ukhra raka'ataini. Kun ga da Bukhari ruwaito wannan akai raka'a biyu da su, wancan ma akai raka'a biyu, kun ga shi yayi sau biyu kenan, wadancan kowanne kuma sun yi raka'a biyun su sun yi sallama. Wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana da raka'a hudu, walil qaumi raka'atani, su kuwa kowanne suna da raka'a biyu. Kun ga kamar tunda in kasaru ce, tunda tafiyar dole kasaru, tunda tafiyar kwana biyu daga Madina ka kasaru ce, daya nafila ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daya farilla, su kuma kowace farilla gare su. To wannan kamar yake a cikin sahih Bukhari, yace wa fil Bukhari an abi Musa al-Ash'ari, haka a cikin sahih Bukhari daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sittatu nafarin, mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma a lokacin mu shida ne, bainana ba'irun nata'aqabuhu, tsakaninmu akwai raƙumi ɗaya, muna ta'aqqubi, wannan ya hau ya sauka, wannan ya hau ya sauka, shine ma'anar nata'aqqab. Yawwa, ma'ana suna sharing raƙumi guda, in an yi tafi an tafi, sai wani a ce to kai sauko, sai wani ya hau, haka aka yi ta yi har aka tafi wannan wuri. Wannan yana nufin a cikin gungun shi wanda Abu Musa al-Ash'ari yake, shi yake siffanta mana wannan, ba ana nufin dukkanin su gaba ɗaya su shida bane. Ai kun ga farko an ce mana mutum 400 da wani abu ko 700, to shine sai yake cewa fanaqibat aqdamuna, fanaqibat qafun din kasra za ka samu, fanaqibat aqdamuna ai raqqat wa tashaqqaqat, shine ma'anan naqibat, wato sai kafafunmu har suka tsatsage saboda tafiya da wahala. Wa naqibat qadamaya, kafafuna guda biyu suka tsatsage. Wa saqqat adhfari, la ilaha illallah, har wato farcen kafata suka fita saboda tsabar wahala da tsabar tafiya, kuma ga rana ga sahara, kuma kun ga galibi watannin lokacin da aka yi waɗannan abubuwa didai watanni ne na watan sama, baka iya tantancewa ba irin da watan turan wannan na abin nan ne da ake cewa watannin shamsiyya, zaka iya ganowa wani lokaci ne, lokacin sanyi ne, lokacin zafi, shi ana iya ganowa, shi ko ta hanyar wannan watanni namu na sama lunar calendar ba na maka iya ganowa wani lokacin zafi ne ko lokacin sanyi. To amma wannan ya nuna mana lokacin zafin ne kasancewar har za a ce farce ya fita daga jikin kafa saboda tsabar tafiya, kawunan bayan Allah sun sha wahala ga akan addinin musulunci, farsan kafar ka ya fita saboda tafiya, kuma ba dan komai ba, ba kasuwanci ba, ba dan wani abu ba, sai dan daga la ilaha illallah. Wannan sun cancanci wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya ba waɗannan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na yarda da su kuma ya sa su aljanna. Sai shi fa kunna naluffu ala arjulina likhiraqa, shi yasa muka kasance muna zage, muna daure alkhiraq, tsummo kara a jikin kafafunmu, ba takalmi babu, amma sai a daure kafar da tsumma, an yi sa'a ma kenan an samu tsumma. Yace fa summiyat, don haka aka sa ma wannan yaki suna zatir riqa, ma'abuciyar tsummo kara, ma'ana yakin tsumma, ka iya kiransa haka. Yace lamma kunna na'sib, ko lima kunna, saboda in ka ce lima saboda dalilin abinda, kunna na'sibul khiraqa, mun kasance muna daure su waɗannan tsummokara, ala arjulina, a kafafunmu don mu samu sauki. Wannan ya zo a sahih Bukhari. Wa fihi an Jabir, a wannan yakin ne kuma daga Jabir dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anhuma, yana cewa kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi dhatir riqa, mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki mai suna zatir riqa. Yace fa idza ataina ala shajaratin dhalilatin, sai muka zo wata bishiya mai inuwa, shine shajara dhalila, ma'ana mai inuwa. taraknaha linnabi sallallahu alaihi wasallam, sai muka batta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna girmamawa da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke masa. Kun san waye taba tafiya a cikin ku a Sahara? Ya san Sahara. Kun taba ji labari wata shekara wasu mutane a ƙasar Libya, saboda tsabar fadin ƙasar Libya da kuma Sahara da ke ciki, suna cikin tafiya su mutum wajen 200 suka bata gaba ɗaya, ba a san inda suke ba, a cikin Sahara. Aka yi ta yawo da helicopter, babu alama, ba sai kai tafiyar kilomita 100 ba bishiya, bishiya babu, kuma ga tsabar rana, ba irin nan inda muke ba, da wahala a nan inda muke ka rasa bishiya. To haka za ka samu yariyoyi irin su Niger, za ka samu irin wannan wurin mai faɗi shi ba, kai tafiya ba abin da kake hangowa. A nan ake ganin haƙiƙanin ƙawalwalniya da ake cewa ka hango wuri rereyi ne, rana ta buge shi, tiriri ke tashi, ka ce ruwa ne ya kwanta, sai a tafi ga ƙishirwa, ka hango ruwa kana zuwa, sai ka ga ba komai, wani sai ya faɗi ya mutu saboda tashin hankali. Duk wannan abun ana samunsa a Sahara. To na faɗi wannan ne don ka halarto surar yadda wurin yake, yadda su suke wannan tafiyar. Ƙasar Najd Sahara ce. Kana barin Madina, to ka bar wurin ƴan shuke-shuke, ka yi wurin Najd. Da an yi hagu ne, za a yi yadda ake ce mantaƙatu Asir, nan kuma suna da shuke-shuke da sauransu. To amma kana yin arewa sosai, abin nan kana yin abin nan zan ce gabas, gabas sosai daga Madina, to za ka yi hanyar Najd, ka tsallaka kuma sai Iraki. Duk wannan wuraren Sahara ce. Allah kyauta. To sai suka samu wannan bishiya mai inuwa, sai suka ce gaba ɗaya a barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta a ƙarƙashin wannan. Sai ce fa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a nan, ma'ana ya zango ya huta. Fatafarrata an-nasu fil idah, sauran mutane kuma suka tafi zuwa bishiyoyi masu ƙaya. Bishiyar ƙaya bata cika samun inuwa ba ita kuma. To sai aka barwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bishiya mai inuwa, aka haƙura, aka tafi, kowa yana neman yar bishiyar da yadda alal aƙalla zai sa ƙafafunsa ya daina taka ranar, ya daina taka ƙasar wato Saharar mai zafin rana, a ɗan samu dai a fake a wani wuri. Yastadhilluna bishajar, suna neman yin inuwa da waɗannan bishiyoyi ƙanana da suke wurin. Wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahta shajaratin, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a wannan ƙarƙashin bishiya. Fa allaqa biha sayfahu, ya cire takwabinsa sai rataya a jikin wannan bishiya. Qala Jabiru, Jabir yake bada labari, yace fanimna naumatan, sai muka yi bacci, wani dan bacci haka. Faja'a rajulun minal mushrikin, muna cikin bacci sai wani mutum ya zo daga cikin mushrikai. Fakhtarata sayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, take kama takwabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare shi. Ikhtarata ma'ana salla, zare takobi, sai zare takobin manzo sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, atakhafuni, kana tsoro na, kana tsoro na, ma'ana me zaka ce, kafiri? Gashi ya kama takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zare shi, ya daga akan annabi sallallahu alaihi wasallam, ba sahabbai a kusa, kaga akwai tashin hankali, kowa zai tsoro sai menene ne faru. Qala, sai me kuke tsammani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce? Tambayar sa akai, kana tsoro na, inji mutumin, me kuke tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce? La, haka kuwa ya faɗa. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la, ba dai kai ba kai. Qala, sai ya ce, faman yamna uka minni, to yau ga mun waye zai tsare ka daga gare ni? To shi kafir ya san waɗannan, bai san komai ba dama. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah, ishe Allah ne shi zai tsare ni daga gare ka. Qala Jabir, Jabir ke bada labari, fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'una, sai ga annabi, sai muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mu, yace ku taho. Fa ji'ina, ba wai dan su zo su kawo masa daukin su kare shi ba, dan su zo ya ba su labarin abin da ya faru ne. Abin da zai faru ya riga ya faru. Kun ga wani irin tsarin ba da labari, sai aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai gaya mana me zai faru. Mun ji, mun fahimci abin. To sai faji ina, sai muka taho. فإذا عنده أعرابي جالس sai muka ga wani balaraban kauye a zaune gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga mana har an gama abun amma maimakon Jabir ya gaya mana ga abin da ya faru sai muka go kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita ya gaya mana sai bar abin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai ba da labarin me ya faru gashi fa qala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha wannan mutumin da kuke gani ikhtarata sayfi ya zare takobina a kaina wa ana na'imun lokacin da nake bacci fastayqadtu sai na farka wa huwa fi yadihi saltan ina farkawa sai naga takobin yana hannunsa a zare tsirara shine saltan larabci ya iya abubuwa kana jin wannan kalmar ka san ya tafi abin ta bada ma'anar da ake so saltan a zare fa qala li sai mutumin yace man yamna'uka minni wa zai tsare kad daga gare ni qultu sai nace Allah Allah ne zai tsare ni fa ha huwa jalisun to kun gan shi nan gashi nan a zaune thumma lam yu'atibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi ba gashi nan akwai wata riwaya da zai kawo mana yadda abin ya faru ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi bai ce wa fi riwayati abi awana a riwayan abi awana Abu Awana yana da mustakhraj ala sahihi Muslim kamar da mustakhraj na irin su al-Hakim da al-Mustadrak ko mun san al-mustakhrajat ko littafin da ake cewa al-mustakhraj ko mun san su ba muna ji malami suna faɗa littafin da wani malami zai rubuta ya bi malaman da wani malamin ya rubuta ayar waito hadisi ta hanyar su ta hanyar wannan malaman shi ma sai fito da wani hadisin da wannan malamin bai fitar ba kamar da al-Hakim yayi wa sahihaini mun sani ai wannan shine yake ce ma al-Mustadrak to shine shi kuma Abu Awana yayi wa sahih Muslim to a riwayan Abu Awana abinda ya faru yace fasaqata as-sayfu min yadihi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ne zai tsare ni kawai sai mutumin hannunsa ya kama rawa sai takobin ya kwace daga hannunsa ya fadi fa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin shi ma ya miƙe akan sa fa qala sai yake cewa man yamna'uka minni kai kuma yanzu wa zai tsare ka daga gare ni shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi nasa Allah shi ko wancan bari mu ji me zai ce qala sai yace kun khaira akhidin a ka zama dai mafi alherin wanda ya rike abu ma'ana tun gashi dai ka rike takobi to a cikin masu rikon takobi ka zama wanda yafi kowa alheri ma'ana dai na tuba a yafe ni qala sai yace tashhad an la ilaha illa Allah kai zaka yi shaida cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa wa anni rasulullah kuma cewa ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala al-arabi sai balaraban kauyen yace uahiduka ala alla uqatiluka a wata riwayar dai da ba wannan ba da yace zaka ce la ilaha illa Allah zaka yadda shi a shi ba zai ba zai musulunta ba sai yace amma na dau alƙawarin daga yau ba ni ba saki yakar ka ko in shiga cikin waɗanda zasu yake kamar a zo tare da ni ba ni har abada ba zan saki ba sai yace wala akunu ma'a man yuqatilunaka ma'a qaumin yuqatilunaka kuma bazan taba zama tare da mutanen da zasu yake ka ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai jabir yace fa khalla sabilahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi fa jaa ila qaumihi sai tafi gun mutanen sa fa qala sai yace ji'tukum min indi khairin nas yace nazo muku wallahi daga wurin mutumin da duk duniya ba wanda ya kai shi alheri bai fa musulunta bai fadi wannan wannan in ba ku manta ba na taba gaya mana halin larabawan kauye ba su san munafinci ba su haka suke ko ka yadda da su ko kar ka yadda duk yadda suke ba sa boye ra'ayinsu ba su da nuku kaga mutum yana tare da kai zuciyarsa baka kawai in baya tare da kai ka sani yana tare da kai ka sani to haka suke ba sa wani boye dan haka yana zuwa gun mutanansa sai ya gaya musu nazo daga wurin mutumin da ban san a dan adam wanda ya kai shi alheri ba domin wane ne zai samu dama akan irin wannan na taba ba ku wannan akisar wata rana ko ina jin nasiha ce haka muke yi nake tambayar da Allah wane ne zai iya irin wannan abu a cikin mu nan hali na yaki kafiri ya daga takobi akan ga ko a zamanin yanzu a ce ga bindiga ya daga haka kawai zai zazzaga ma bullet aka Allah ya tsare ta fadi ka dauke ko mu gude daidai a tambaya kayya zakai kayya zakai nan gashi an ce musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba yau ma na shehu ko wannan ita ce galibin dabi'ar mu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba haka yake ba shi rahama ce a zuciyarsa asalin abin da duk ya hada shi da kowa shine a karbi la ilaha illallah in kace la ilaha illallah wannan kai da shikenan je ka to ga wannan bai faɗi la ilaha illallah ba ma an kyale shi ya tafi ku duba wanda wannan matar da aka kamo da ta sa masa guba bai hudiyan nan mai ta faɗa dalilinta ta ce ita ta san cewa in annabi ne to ba zai abin ba zai kama shi ba sace so muke mu gwada kai annabin gaske ne ko na ƙarya saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai kyaleta idan mutun yana da damar da zai ba wani uzuri daga kisa ko daga kafirta mutun to ka samu wannan damar tafi alheri shi yasa malamai suke cewa in dan uwanka ne musulmi ko mutumin da yake zahirinsa musulmi ne yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah malamai suna cewa in kana da kofofi guda 99 na kafirta mutun sai kuma ga wata hanya kwaya daya da zai zama musulmi ne ba kafiri ba to ka bi wannan hanyar kwaya dayan karka kafirta shi ita ce rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai abin sha'awa bane kullun kisa kafirci shi yasa wannan dole ya nuna maka hanyoyin nan da ake biyowa yanzu a samu wasu mutane su koma ko suna kwace garuruwa ko suna tashin hankali ko a misali wanda waɗannan da ake cewa yan ISIS din nan da suke ilin barnan nan a Iraki suna bata sunan musulunci a samu kristoci a tashe su daga garin su a bi su ai kashe kashe na irin wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada umarnin irin sa ba wai a ce sai sun bada jizya in ba haka ba saboda su sun kafa daular musulunci da irin wannan wahshiya din ta rashin hankali babu tsari ba haka musulunci ya karantar ba dole ka tabbatar da cewa wannan abin da suke yi ba karantarwar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam yaki a musulunci ba wai haka yake furishin hankali ba wata rana sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ana cikin yaki lokacin yakin musailama sai aka yanko kan wani tunda suna yin irin wannan abin da a wancan zamani in aka kashe wani gagarumin kafiri saboda abawa shugaba tabbacin cewa hankali yanzu ya kwanta akan yanko kan dan saboda ba zamani ne na kamera ba da sai a dau hoton ya wadakar sai a bashi anan cewa ga wani a mace dalilin da yasa zaku ji an ce an yanke kan wani din nan an zo da shi ai dan a bada tabbaci ne wanda aka bawa aikin kisan ya zo da kan tabbacin cewa ya cika aikin sa to sai aka zo da kan wani kafiri gun sayyidina abubakar sayyidina abubakar yake cewa a lokacin ransa ya baci yake cewa ban taba ganin an yi wannan a gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kar ku sake kawo mu wani yace inda duk mutun ya mutu a bashi inda yake mu ba haka aka umarce mu rika yi ba to kun ga ashe irin wannan abubuwan da za a zo a ce ai dauki ai gutsire hannun mutum ai kace kace da shi ko an mana mun samu dama akan kafirai kar mu aikata wannan kun ga dai su in suka samu dama akan musulmi wulakancin da suke yi wani a jefa rijiya wani a yanka ma a dora akan wuta a gasa a ci duk an mana wannan a tarihi ko ba haka ba tarihi ma na kwanan nan a jos kun ga wannan abin da ya auku to in muka samu dama akan kafirai in yaki ya zo kana da dama kisan kawai ya wadatar amma kar a gutsutsura naman mutum a wulakanta jikin dan adam wannan jikin na dan adam Allah bai bada ma dama ai masa haka ba su ba su da tarbiya ta addini mu muna da ita babban abu shine mu tsare mutuncin mu tsaya in yakin ya zo za a yi shi to ayi da kwatar kai da kuma iya kisa abinda za a yi da makami to ya tsaya iya haka amma musula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yana da rai kuma dan zafin rai yanzu ba za mu canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba mun fahimci wannan abu to dan haka hanya ce ba daidai ba kullun duk abinda za in ba karatu to sai an auka rashin hankali a cikin sa Allah ya tsare mu mu je wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh
sai
ai bai kashe ka ba asali bai kamata a yi kisan ba sai dai idan a halin yaki za a iya yi in an kashe shi ba laifi bane yauwa tunda a halin yaki yake da an kashe shi ba matsala bane ya amma wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana samun wannan rahamar da da'awa don mu koyi da aikin sa ba yafi ba da abin da bai yi ba ko yauwa ko da ta wani wurin in a halin yaki ne ya halatta to ai mu yi irin halin sa yafi mana amfani shine abin da nake nufi wa alaikum assalam wa
rahmatullahi
Usama ibn Zaid na'am sai da manzo Allah suna yi masa fada shine wannan yana cikin manyan hadisi da suke nuna duk mutumin da yake da la ilaha illallah nan ya fade ta to ba kai ba kisan sa kaga wannan fa a cikin yakin ake ya daga takobi zai sara masa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to ko kariya yake a zuci ka kyale shi kuma koda ya yaudare ka ne kai ya kashe ka kai shahada amma da a ce kai yau kai ne ka dora takobinka akan me la ilaha illallah ka kashe shi to da kai wannan gwanda kai me yasa Usama ibn Zaid ya ce bai taba burin ina ma bai musulunta ba sai a wannan ran irin wannan saboda takeicin abin da ya same shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika fada kai sai ya ce me yasa ka kashe shi ya ce ai ya fada ne dan ya kare kansa daga gare ni sai ka bude zuciyarsa ne kaga cewa babu la ilaha illallah saboda bacin ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai raba mutum da ransa ko fidda shi daga addini wallahi ba karamin abu bane yan uwa Allah mu dauke ba mu adalci ya kara fahimtar da mu abin da ya kamata to sai yake cewa fa khalla sabilahu yau mun gama wannan ko yace wa fi riwayatil bukhari a riwayal bukhari qala musaddad musaddad malamin bukhari ne malamin abu daud ne musaddad ibn musarhad an abi awana daga abi awana ko an abi bishrin daga abi bishr ismu ar-rajuli sunan wannan mutumin da yazo ya tsaya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da takobin nan sunan sa ghawraf ibn al-harith aji sunan ma wani iri ghawraf ibn al-harith da Hausa za ku ce gaurasu ko qala ibn hajar yake cewa waqa'a inda al-waqidi a wurin al-waqidi muhammad ibn umar al-waqidi babban malamin tarihin nan dai da maganar malamai akan sa dangane da riwayoyinsa fi sababi hadhihi al-qissa dangane da sababin wannan kissar yana cewa an-nasm al-a'rabi du'fur a wurin waqidi sunan sa du'fur ba ghawraf ba du'fur wa annahu aslama sun ce daga baya ya musulunta lakin zahiru kalamihi annahuma qissatani fi ghazwataini sai ce amma dai zahirin maganarsa tana nuna cewa gaskiya a kissar guda biyu ce ba lokaci guda akai ba kissar daban-daban akai irin wannan din an yi sau biyu ne wancan sunan sa ghawraf wannan kuma sunan sa du'fur yawa kuma a yaki daban-daban ne ba lokaci guda ba sai wallahu a'lam Allah shine mafi sani ka duba fatuhul bari zaka sami wannan kissa yace wa fi marji'ihim min hadhihi al-ghazwa a wannan dawo tafiyar suna dawowa daga wannan yaki sabau imra'atan min al-mushrikin suka ribaci nan ce sabiyu shine kaman man yaki yawa suka kama wata mata aka ribace ta daga cikin mushrikai matar fa nazara zawjuha alla yarji'a hatta yuhri qadaman min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mijinta saboda zafin nan an kama masa mata yayi alwashi cewa ba zai koma gida ba har sai ya zubda jinin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a laylan wata ranko yazo cikin dare suna baccin nan wa qad arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulaini rabi'ataini lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wasu mutum biyu dan su rika kula shine rabi'ataini haka ne ko rabi'ataini ga can ya sa a kasa yace shakhsun mukhassasun lil muraqaba mutumin da aka aje shi a kebance kawai dan ya rika kula yan sabelas suna rabi'ataini suna lura mai zai je ya dawo suna gadin musulmi shine rabi'atan lil muslimin min al adu suna ba su kariya daga abokan gaba wa huma waɗannan mutum biyun barkuji sune abbad ibn bishrin da kuma ammar ibn yasir Abbad ibn Bishr da Ammar ibn Yasir. Fadaraba Abbadan, sai shi mutumin yadda ki Abbad wa huwa qa'imun yusalli, duka yana nufin ya harbe shi. Gashi ne dan ya faɗa ce bi sahmin, ya harbe shi da kibiya. Fa naza'ahu, yana sallafa shi Abbad ibn Bishr, sai mutumin ya same shi da kibiya, yana sallar bai katsa sallar ba, sai kawai ya cire kibiyar ya ci gaba da sallah. Wannan imani, ina zaka samu irinsa? Fa haka ne ko? Sai sai walam yubtil salatahu, bai bata sallarsa ba. Hatta rashaqahu bi thalathati ashumin, sai da yi masa ruwan kibiya har guda uku, shine rashaqa. Nan ce rashq, azubo mutum kibau, sai da ya harbe shi da kibo kibiyo kibiya har guda uku kibau. Falam yansarif minha hatta sallama, bai fita daga sallan nan ba sai da yi assalamu alaikum wa rahmatullah. Ga kibiya guda hudu a jikinsa, ya cire daya aka kara masa uku. Fa aiqadha sahibahu, yana sallama sannan sai ya tashi, daya dan uwan nasa yana bacci. Fa qala, sai dan uwan yace subhanallah, haba bawan Allah, hal la nabbahtani, me yasa baka yi min tambihi ba in tashi? Fa qala, sai yace inni kuntu fi suratin, wallahi ina karatun wata sura ne. Fa karihtu an aqta'aha, sai ni ji ni ba na son in katse karatun wannan sura din. Wannan fa su ne mazaje, kun taba jin maza kuta irin wannan, karfin namiji irin wannan, irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za ka samu ba. Wannan ka duba Zadul Ma'ad ga kuma tafsirin abin da ya gudana a wannan, duk za ka samu a Ibn Hisham da sauran wurare, har Fathul Bari, Zadul Ma'ad har yanzu. Isi kana li hadhihi al-ghazwa afarun fi qadhfi ar-ru'b fi qulubi al-a'rab al-qusa, wannan yaki yayi tasiri sosai wajen jefa tsoro a zukatan su larabawan kauyen nan masu busassiyar zuciya, sune al-qusa. Wa idha nadarna ila tafasili as-saraya ba'da al-ghazwa, in muka lura kuma da bayani daki-daki na tawagar da aka aika shine as-saraya ba'da al-ghazwa, bayan wannan yakin, nara za mu ga anna hadhihi al-qaba'ila min ghatafan, cewa wannan kabiluna babbar kabilar ghatafan, lam tajtari, bas taba samun karfin zuciya ba kuma, an tarfa'a ra'saha, su daga kansu ba'da hadhihi al-ghazwa, tunda akai wannan yaki shikenan su an gama da su, bas taba tasowa da niyyar za su cutar da musulmi ba. Bal istakanat, amma sun kaskanta, shay'an fa shay'an, a hankali a hankali, hatta taslamat, har sai da suka miƙa wuya. Bal kai ba miƙa wuya kawai ba, aslamat wa aslamat, suka musulunta. Miƙa wuya daban shine submission, wajen yaƙi kai saranda. Saranda ko ba ta nufin musulunta, sai daga baya kuma aka samu ma har suka musulunta ne. Hatta nara iddata qaba'il, har muka ga adadin kabilu daban-daban, min hadhihi al-arab, na waɗannan larabawan kauye, taqumu ma al-muslimin fi fathi makka, an zo abin nan fathu makka sun zama tare da musulmi. To nan kun ga wannan yana cikin gefen da mutumin bai cire ba a wannan riwayar, kun fahimci wannan zancen? Inda kun gane zancen farko da muka yi, cewa wannan gazuwar yaushe aka yi ta, in a shekara ta bakwai ne, yaushe aka yi kuma fathu makka? Yau a shekara ta takwas. Na'am, daidai yake, a shekara ta takwas ba sulhu Hudaybiya ne mai da ni, da sulhu Hudaybiya ne kun ga za a ce wannan riwayar akwai maganar bincike, amma nan yana zancen fathu makka. Sai da aka samu waɗannan mutanen daga cikin larabawan ƙauyen nan, waɗanda suka zo suka zama tare da musulmi a fathu makka. Yawwa, abin da ya ɗauke ni shine zancen da muka yi ɗazu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ƙarfin mutanen makka, amma lokacin ba a yi fathu makka ba. Yawwa, to sai ke cewa hatta nara iddata qaba'ila min hadhihi al-a'rab taqumu ma al-muslimin fi fathi makka wa taghzu hunain, kuma da aka zo yakin hunain wanda shi ma yana gaba, zamu zo gunsa shi ma har sun yaki a ciki su waɗannan mutane. Wa ta'khudhu min ghanaimiha, har ma da aka zo raban yakin ganima a Hunain, sun samu raban wato ganima su waɗannan mutanen Ghatafan. Wa yab'athu ilaiha al-musaddiquna, masu ba da sadakar zakka suna daukar zakkar su, fatu'ta sadaqatiha ba'da ar-ruju'i min ghazwati al-fath, suna baiwa waɗannan kabilun daga sadakar su waɗannan mutane, ma'ana an samu mutanen da suke bada zakka suna ɗaukar zakkar su ma su kaiwa mutanen Ghatafan. Kaga wannan ya nuna ashe sun musulunta. Shine ba'da ruju'i min ghazwati al-fath, bayan an dawo daga yakin fathu Makka. Fa bi hadha tamma kasru al-ajnihati al-thalathati allati kanat mumathilatan ko mumathalatan fil ahzabi. Da wannan yaki da aka yi na zatin riqa, shikenan an ruguza karfin wannan rundunoni guda uku, rundunonin Makka da rundunonin Khaybar Yahudawa da kuma rundunonin Larabawan kauye, su ne madannan kabilan Ghatafan ko kabiloli kanana suke karkashin Ghatafan. Mun fahimci abu insha Allah. To sai ke cewa wanda suka kasance allati kanat mumathalatan fil ahzabi, wadanda su suka su ne wadanda suka fito suka bujiro suka fito a matsayin su ne al-ahzab, shine ma'anar mumathalatan, wanda suka representing abinda ake cewa al-ahzab, suka wakilci al-ahzab ko rundunonin da suka gabata a baya. Sai ce wasadal mintaqata al-amnu was-salamu, kuma sai aminci da security da zaman lafiya suka zama su ne suka yi shugabanci akan mantakar gaba daya. Mantakar ana nufin area, in an ce sadal hudu'u mantaqata kaza, zaman lafiya da nutsuwa ya mamaye wuri kaza, shine ma'anar sada, shine mai shugabanci daga sayyid. Ai kun san lafazin sayyid, sada ya sayyidu. Wastata al-muslimuna ba'da dhalika an yasuddu bi suhulatin kull khalalin wa thalmatin hadathat fi ba'd al-manatiqi min ba'd al-qaba'il. Yace wastata al-muslimun, kuma tun daga nan musulmi suka samu ikon ba'da dhalika, tun a wannan lokaci, bayan wannan lokaci kai, an yasuddu bi suhula, da sauki su toshe kull khalalin, duk wata kucika wa thalma, da wani targade wani bangare da wani ma'ana, da duk wata fitina yar karama nan a toshe waccan kafa, a toshe waccan kafa, shine ma'anar salma. Hadathat, wadda ta auku, fi ba'd al-manatiqi, a wasu bangarori na wato eriyoyi da suke kusa, min ba'd al-qaba'il, daga wasu kabilu da zasu iya tada wata kayar baya, aka rika kwantar da su a hankali a hankali. Bal kai ba ma haka ba, ba'da hadhihi al-ghazwa, bayan wannan yaki ne, bada'at at-tamhidat li futuhi al-buldan, aka samu shimfida ta bude garuruwa da cin nasara a sauran garuruwa, wal mamalik al-kabira, da kuma manya-manyan masarautu masu karfi da suke areaer wato al-jaziratul arabiya. Tun daga nan aka samu shimfidar wato kuma jaziratul arabiya, dai ai mun san abin da ake nufi al-jaziratul arabiya, irin Hijaz gaba daya da makwabtanta suka zama karkashin musulunci baki daya. Li'anna dhurufa fi dakhil al-bilad, domin kuwa yanzu halin da ake ciki, dhuruf shine halin, situation da ake ciki, dakhil al-bilad, a cikin kasar musulmi din, kanat qad tatawwarat, ta samu ci gaba, li salihi al-islam wal muslimin, ga maslahar musulmi da kuma wato musulunci. Tunda aka samu wannan, in an samu kwanciyar hankali a cikin gida, ba lokacin za a samu dama kuma a bude da filin yaki a ci gaba a kamo wuraren su shigo ba, kaga dama waɗanda suka kawo cikas ga musulunci da da'awarsa, wannan bangarori ne guda uku. To yanzu dai an ruguza karfin su, mutanen Makka dai ba su su sake tasowa za su yi wani abu ba. Abin da ya rage shi aka karasa a fatuwar Makka, an gama da Khaybar, Yahudawa kudin su da za su ba da shi a siyo makamai a baiwa kafirancan ya yanki, an kwashe dukiyar su ta zama ganima duk an rarraba. Sannan kuma saiwa Larabawan kauye masu kwace da dukiya da fashi da makami da kuma kawo tashin hankali, kuma ana amfani da su, kasan su dama ba su hasara komai, haka suke kawai sai in yaki, yan ina da yaki ne, kamar da yan fashi da makami da suke a ko ina, wasu za su iya amfani da su kuma su mai da su yan tashin hankali. To haka za a je kawai a amfani da su, sai a zo a ribace su, a ribace su, a yaki da su. To yanzu tunda halin ya zama an gama da su, to akwai damar da za a iya fita waje akai hari har a samu musulunci, ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Yace wa ba'da ruju'i min hadhihi al-ghazwa, bayan dawowa daga wannan yaki, aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila shawwal sanata 70, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna har zuwa watan shawwal a shekara ta bakwai din nan. Kun ga wannan an yi a wace shekara, wannan wata, wannan yakin da muka kare zancen sa yanzu rabi'ul awwal, a watan rabi'ul awwal shine wata na nawa, na uku. To tun daga nan sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna har zuwa watan shawwal ba ai komai ba kuma ana zaune. Ai kaga gari ya kyau, daga wata na uku zuwa wata na nawa, na goma, kaga wata bakwai cif ba abin da ya auku. duk inda ku aka ce jama'a sun zamu wata bakwai ana zaman lafiya, to karfin tattalin arziki zai samu, nutsuwa za ta samu, za a yi abubuwa cikin nutsuwa. To bayan wannan sai ce wa ba'atha fi khilal dhalika iddatu saraya, amma a tsakani ya dai aika wasu abin nan tawaga tawaga sun dan fita. Wa haka ba'd tafasiliha, ga wasu daga cikin bayanin waɗannan saraya da aka yi a waɗannan watanni bakwai kafin wancan babban abu da zai zo nan gaba. Mun gane wannan, ya ga sai mu tsaya haka, haka ne darasin mu na gaba. Sai mu ji waɗannan saraya ya aka tada su, kuma me suka yi, kowanne da sunan su kamar da za su zo, malamin ya bayyana mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmi. Allah ya tsare addininsa, ya tsare kuma musulmi, ya tsare musu addininsu da dukiyoyinsu da iyalansu da kasuwancinsu da mutuncinsu a ko'ina suke. Abubuwan da suke aukuwa a wannan ƙasa tamu na tashin hankali, muna roƙon Allah maɗauki ya kawo ƙarshensu. Allah ya dakatar da waɗannan musifu na kame garuruwan musulmi da kakkashe su da ake yi a jihar Borno yanzu wannan hali da ake ci. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ƙarshen wannan abu. Allah ya san masu tsara wannan abu, muna roƙon Allah da rahamarsa dan tausayinsa dan sunayensa masu tsarki da siffofinsa madaukaka ya tausaya ma wannan al'umma tamu, ya kori waɗannan mutane masu kawo fasadi a bayan ƙasa, ya dakatar da wannan tashin hankali. Allah ya bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alaihi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.